SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce tunda fari bu samu rahoton korafin lamarin da ya faru ga matasan ba. Sai dai ya ce a yanzu rundunar ta umarci baturen yan sanda unguwar Sheka yayi bincike kan lamarin tare da aike mata bayani kan musabbabin faruwar lamarin. Har ma ya ce da zarar sun kammala tattara bayanai zai yi karin bayani ga manema labarai. Yanzu haka dai al'ummar unguwar Sheka na ci gaba da zaman makoki da alheri na mutuwar matasan da ake kyautata zaton sun sha wani nau'in guba a wajen bikin abokin su. Abdullahi Mahmud da Hajara Abdullahi na daga cikin iyayen da suka rasa ƴaƴansu sakamakon shan zakaman sun yi wa Freedom Radio ƙarin bayani.
Murgayi dana ne na fari, lamarin na ya same mu babu dadin ji. Sun hadu da mutane makiyasi shirya musu makirci, sun sa musu assist a cikin shayi, sun dauki rayuwarsu. Bokon mu da gwamnati kawai ta shiga cikin wannan magana ta bincika ta kamo masu laifin nan.
Ranan dai da abin ya faru, ya kalau anan ya fita ana wasa da dariya da shi, ba shi da wannan kasan hali ko menene ko da rai ne ya baci. Na gama mai fada zai zo ice umma na san nayi kuskure, ki hakuri, ki yafe min, Allah ya yarda zan kiyaye.
A nasa bangaren kwamandan vigilante na yankin Sheka Mahmud Isa Abubakar ya tabbatar da faruwar lamarin, har ma ya mana karin bayani.
Ya labarin da muka samu ba mu san me suka sha ba, me aka ba su, a ina suka sha. Muna zuwa dai da magarba aka ce ga abin da ke faruwa cikin unguwar. An ce dan Sheka ne, mataki dai mun dan yi bincike muka samu labarin aka ce ma ya gudu shi an gomba, amma duk nisan jifa ai kasa za ta sauka.
An dai kyautata zaton sama da matasa 10 ne suka rasa ransu a dalilin shan zakamin, kamar yadda mazauna unguwar Sheka suka tabbatar mana. Sai dai zamu jira domin jin yadda binciken jami'an tsaron zai kasance. Halima Wada Sinkin, Freedom Radio.